أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi da kamawar shi yau zan mu ci gaba cikin karatun wannan littafin na ummi albarka na al-Imam al-Bukhari shine al-kitabin shi as-sahih kahin mu wannan shine darasin mu na 23 kahin muhara al-muqaddima da muke yi ta kan abin da ya shahi littafin na al-Imam al-Bukhari yanzu kahin mu samu abin da zan mu ci gaba akan shi kan littafin nashi dan saboda abubuwan shi madhal na littafin shi ba karewa suke ba zan mu fara dauko wani abu daga cikin wannan littafi mai albarka shine al-mushawwaq ila al-qira'a wa talab al-ilm littafi ne mai kima a baban shi wajen zaburar da mutum akan neman ilimi da gane yadda ganin yadda rayuwar salaf magabata ta kasance akan dukufa akan neman ilimi da karatu wannan zai sa ma mutun shauki da san shi ma yin karatu jin labarin abinda magabata suka kasance da yadda suke mu'amala da wannan littattafan kansu da muke karantawa su kuma wace irin mu'amala suke musu wani irin karatu suke musu wani ta irin muhimmanci suka ba littattafan baban da zan mu tashi na cikin shi shine al-fasl as-sani yayi bayani akan hirsul ulama wa shagafuhum bil kutub qira'atan wa tahsila ke kitab fasalin da yake bayani akan kwadayin malamai akan da kaunar su ta karshe kauna ta hutar hankali game da littattafai wajen karanta su kuma da kuma sayen su da kuma tanadin su ya zama na suna da su eh malamai sun kasance sani cewa babban abin da aka sani cewa dalibin ilimi littattafai sune makamin shi littafi shine makamin neman ilimi Jahiz wanda ya rasu shekara ta 225 bayan hijira a cikin littafin shi al-hayawan yake cewa mallam takun nafaqatuhu allati takhruju min al-kutubi alazzu indahu min infaqi isha'ul kiyan wal mustahatirin bil bunyan lam yablu fil ilm mablagan radiyan Jahiz yake cewa duk wanda ya kasance ciya tarwai shi dukiyar shi da yake zubawa cikin neman sayan littattafai ya hijin dadi sama da ita ya zama jin dadin da yake wajen ba da dukiyar nan sama da jin dadin ba da sadakin yan mata sama da jin dadin ba da al-bunyan al-mustahirin bil bunyan manyan gine-gine yadda mutum yake jin dadi ya hudda wannan kudin ya bada yace idan ya kasance jin dadin ka wajen hudda kudin sayan littattafai bai kai wannan matsayin ba yace to har abada ba zai kai matsayi abin yarda ba a cikin ilimi وليس ينتفع بإنفاقها تؤثر اتخاذ الكتب إيسار الأعرابي فرسه باللبن على إيالي يتي سيا زمان ياك يدك كي زابر كي في في تسيل التتوهي كافي في تاش السمد يدبك أو يكي في في تا يا لنش أكن قود يشي تشانون أكن دوكين شي شانون kamar yadda yake yadda dai wanda yake makiyayi ne ya san cewa yadda mai dabba yake kaunar dabba shi mai kananan bushe mai sabuwa aihuwa yan ta zo da yake so ya gama ta da diyanta ta sha nono yace to in ya kasance mutum matsayin da yake ma sayar da tattafai bai kai haka nan ba ilimin shi ba zai kai matsayi mai kyau ba wa hatta yu'ammilu fil ilmi ma yu'ammilu al-arabi ala farsihi yayi ta guri akan wannan ilimin abinda ba kauyen nan yake ma wannan raƙuman nashi da wakan nashi guri yana kashe musu dukiya yana kashe musu kudi ne cikin dabbobi babu wanda ya kai doki wahalar ruku to amma da kake rike shi kana ta bashi hatsi kana ta bashi abinda kai kake ci ba dan komai ba saboda mi abinda kake guri a gaba tare da shi eh zan mu ga ya fara jero malamai ɗaya bayan ɗaya akan wannan kinsu akan ta da tarihin su Ibn al-Jawzi Allah mushi rahama wanda ya rasu a shekara ta 577 ya wallafa littahi yana da littattafai guda 20 Ibn al-Jawzi a cikin littafin Sayyidul Khadir yake cewa asna'a hadisi yana akan mudala'a da yawan yace ce inni la ukhbiru an hali ma ashba'u min mudala'atil kutub yace ina ba ku labari game da halina wallahi ni ban koshi game da nazarin littattafai وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز idan naga wani littafin da ban taba ganin shi ba sabo ne a gare ni yace wallahi kamar yadda ka san naga tarin dukiya na zinari a tattare walaqad nazartu fi sabatil kutubul mawqufa fil madrasatil nizamiyya yace na duba cikin littattafan da ke cikin madrasatil nizamiyya wata makaranta ce yace fa iza bihi ya hatawi ala nahwi 6000 mujallad sai gashi yana tattare da littattafai mujalladi 6000 وفي سبت كتب أبي حنيفة نا أبو حنيفة دا كتب الهميدي دا كتب شيخنا عبد الله بن ناصر دا كتب أبي محمد الخشاب يتي سنك سنتي أهمالا لودي لودي نينارا كما يتي واندا كو وانند جتكين سواندا إنا دا إي كون كارانتش يتي ولو قلت إني طالعت 20000 مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب يتي إنا غيا مكو تيوا أي زهيران ندمك إنا غيا ما طالبانش ندن زابر الدسو na karance littafin mujallad 20,000 kuma har yanzu ban gushe ba cikin nema ne niki wannan ibn al-jawzi kenan wannan sai yake cewa izalam ashtagil bil ilmi ma za asana ya tabbata a cikin littafin al-muqaffal kabir na allama ibn sadaqa wanda ya rasu shekara 601 annahu kana kasira al-ishtigal bil ilmi ya kasance mai yawan shagalta ne da ilimi mai yawan dawwama wajen neman ilimi الحافظ المنذر يا ترى تكي تشا دخلت عليه يوما وترى أن الناس جوا جنش وهو في سرب ينا تكي وان دان تاكي القوها نرامي تحت الأرض أكسن كسا لأجل شدة الحر دان سبب دسان ننزاهي وهو يشتغل ينا شغل شيء فقلت له في هذا المكان نتشي مش أتكي وان نقول كما أتكي وان نحال كي جاسان ننزاهي كما جاك أتكي وان نرامي سيكي تشي مش إذا لم أشتغل بالعلم ماذا أصنع yace idan ban shagalta da ilimi ba me zan aikata a rayuwata ma'ana wannan zahin da ake yi kuma gashi a cikin rami ma dama da littafi a hannun shi bai yi jin wannan zahin munziri yake cewa iza hujira fitar katihi mahabirun salasa ahadu wa tas'atu ashara da yace shine wanda aka samu innahu kai shine wanda aka samu a cikin gadan shi ya bar tawada guda uku kowace tawada ta kai ridili 19 wal ukhra 9.8 gudan ridili guda 8 wanda san baban zakaya san ridili me ake nihi zan mu ganshi a darasin sunan Abi Dawud wannan ma'auni nawa yake wannan tanunna ne manya na tawada me yasa dan saboda rubutu da rasu abin da ya bari shine gadan wannan tili na tawada kuma diyan shi wannan abun alfahari ne gare su ba zasu yi bakin cikin baciya bai bara mu kudi ba sai tawada ya bari abun guri ne a gare su gashi har tarihi yana rubutawa kauna ta ibnu taymiya da yake ga littafi ibnu taymiya da shekara ta 728 bayan hijira yana da mai yawan kudai daga mai dalibin shi ibnu abdul hadi yake cewa cikin muktasar tabaqatu ulama'il hadis manyan malaman hadisi yayi tarihin su ibnu abdul hadi wanda yake da littafi na wannan littafi na wannan irin da bulugul maram ahadisul ahkam littafin shi daidai yawan shi ya dan darar bulugul maram kadan ya hi shi ma kuma tacewa da kawo hadisi suna ne Allah sa bai yi ba to a shi wannan ibnu abdul hadi a cikin wannan littafi na shi ya ambata yake cewa la takadu nafsuhu tasba'u min al-ilmi ibnu taymiya zuciye shi har abada wata koshi gami da ilimi wala tarwi min al-mutala'a batta koshi gami da nazarin littattafai bayya kosawa gami da shagaltuwa da ilimi wala takillu min al-bahs bai kosawa gami da bahasi wa qalla an yadkhula fi ilmi min al-ulum fi bab min abwabihi illa wa yaftahu lahu min zalika al-bab abwab yace da wuya zaka ga ya shiga cikin wani babe na ilimi sai ya zamana wannan kin ya budo mishi kohohi masu yawa wa yastadruku ashya'an fi zalika al-ilmi ma huzaki ahlihi wanda kuma zai ta jara a cikin hazikan manyan malamai na wannan fannin kuma duk wanda yake karanta littafin Ibn Taymiya ya san da wannan Sheikh al-Islam bai da lahiya ma Ibn al-Qayyim yake cewa a cikin Rawdatul Muhibbin yace Sheikh ya bani labari yana nihi Ibn Taymiya yake ta ibtara ani maradun wata rishin lahiya ta same ni fa qala li at-tabib sai mar eh wannan likitan yace mani inna mutala'atuka wa kalamuka fil ilmi yazid al-marad yace baka da lahiya nimin da kake yi a wajen ilimi da yawan daga murya da kuma yawan kallakan littattafai yana ƙara wannan cutar mu muna ta magani kuma amma kai ka ki hakura akan bada ilimin wannan da yawan nazari kenan he ka rage fa qultu lahu sai nace mishi la asbiru ala zalik ban iya hakuri akan wannan wa ana uhakimuka ila ilmik yace kuma ni yanzu muyi munazara da kai ma akan wannan magana taka. Yace alaysatun nafsu idza farihat wa surat qawiyatud dabi'a fa dafa'at al-marad. Ba kuna cewa ba ku likitoci idan rai aka gama ta da abin da take so, rai na mara lahiya aka gama shi da abin da yake so yake farin ciki, dabi'a shi zai ta karfafa cutar ta tahiyarta. Qultu bala, sai yace mishi eh haka ne, likita yace haka ne. Yace fa inna nafsi tasurru bil ilmi fa taqwa bihi dabi'a fa ajidu raha. Yace wallahi raina a wajen karatun ilimi ne take samun farin ciki, yadda dabi'a ta za ta ƙara ƙarfi akan wannan. Fa qala, sai yace haza kharijun an ilajina, sai likita yace wannan yafi ƙarfin maganin mu, ba zan mu iya mishi magani ba, bar shi da cutar shi. Amma sai Allah madaukin sarki ya bashi lahiya akan cutar, dan saboda abin da yasa gaba a haka ce ta ilimi. Shi yasa Allah madaukin sarki ya bashi hazaka cikin kowane fanni, duk kowane fanni da yake wasu littattafan shi da zaka gani raddi ne zai ma wasu wanda sai kasance karkatattu, ko kuma tambaya ce kawai za a ma Ibn Taymiya yana shiga daki kwana ɗaya biyu kawai zaka ga hudulita ya saki akan wannan mas'ala. Daga an mishi tambaya akan wani abu zaka littattafan minhajus sunnatun nabawiyya, ɗan rafida ne, ɗan shi'a ne suka yi yawa aka mishi tambayoyi akan su, kawai ya shiga ya huddo wannan littafin, kuma da har yanzu akan caccaka ɗan shi'a wanda tona masa asiri babu kamar shi wannan littafin nashi minhajus sunnatun nabawiyya, duk da ƙwarin larabcin shi da wahalar fahimtar shi. Duk tambaya aka mishi Allah mishi rahama, nan da nan zai shiga kaga ya huddo littafi akan ta ba tare da jima ba. Me ya kawo wannan kuma? Shine yawan mutala'a da yawan nazari a cikin littafi. Kuma haka ne wannan abin da suke faɗa, duk wanda ya san kima ilimi, ya san kimar abin da ke cikin ilimi, wallahi bai jin wata wahala ko wani kasawa ko wata kasala lokacin da yake karance-karancen littattafai na magabata. Kuma wannan me yake nuna? Dukkan littattafai magabata da suka yi mujallad 20, mujallad 30 bisa kaza, duka dan a karanta suka yi. In mutum ya ɗauko wannan littattafai ya kawo dumbuge sai ya aje, ya cuci mawallafin, ya cuci musulunci. Me yasa? Dan saboda dan a karanta aka yi. Kuma mutum in yana karantawa ne, wallahi zai san cewa arzikin da ake samu a ciki ya wuce misali. Dan saboda su ne ɗaukan ilimi a maɓuɓɓugar shi, ilimi a gurin wanda suke da shi. Gashi Allah madaukin sa ta danganta kanas Allah madaukin sarki ya halice su dan saboda wannan aikin, kuma suka kare addinin shi. Wannan manya-manyan littattafan har suka kawo war, haka muke amfani da su. In ba wannan ba zai kai mamaki irin wannan manyan magabata. Al-Imam wannan Abduruddin Al-Aini Allah mishi rahama a ce su umdatul qari a matsayin shi bayyana da lokaci, fa alƙali ne, alƙali ne, amma kuma yayi umdatul qari wanda mujallad 25 na sahih al-Bukhari, kuma yayi sharhi littafin sharhi ma'an al-asar, shi ya mishi sharhi wanda mujallad 40 ba taba yin mishi sharhi kamar shi ba. Shi karan kanshi ma littafin na Al-Imam Tahawi ba karamin littafi bane, amma kuma shi yazo ya mishi sharhi da yana tare da alƙalanci. Da shi da Al-Imam Ibn Hajar a gari ɗaya suke, kusa da kusa suke, makaranta ɗaya suke, ga makarantar shi ga makarantar wan ɗaliban shi suna tsinkayen makarantar ɗaliban wannan. Dan saboda rishin lokacin shi ne ma yasa a Umdatul Qari zaka ga maganganu da yawa a ciki wanda daga Ibn Hajar suke. Akwai su da cikin Ibn Hajar, kuma ga su a cikin Umdatul Qari ya yawaita nakal daga gare shi. Menene yasa? Dan saboda shi alƙali ne, sai tura ɗaliban shi zai su zamana wajen majalisin wannan Ibn Hajar, abinda ya ɗauko ya rubuta sai su taho da shi. Suka taho shi kuma abubuwan da bai da lokaci kawai idafa su a cikin nashi wuce, ba dan bai iya ba ko ba bai san abun ba. A lokacin wancan yana Ibn Hajar yana da lokaci sama da nashi, kuma duk da suna da ɗan rishin jituwa tsakanin shi da Ibn Hajar, amma duk da wannan shi yasa zaka ga a ciki yana mishi, yana yin raddi ga wasu abubuwa wanda suke na Ibn Hajar ne. Kuma Ibn Hajar zaka har ya ƙare bai ambaci ba Badruddin Al-Aini ko ɗaya, duk da kowanne daga cikinsu jagora ne, babba ne a cikin fannin ilimin. Shi yasa sai yana daga cikin lata'ibkinsu, lata'ibkin da ya haɗa su a cikin zamaninsu. Makarantar Ibn Hajar ta taɓa buraginanta, sun taɓa zubowa daga abin da aka gaya mishi, ɗalibai suka ce mishi ai makarantar ta zubo, buragina sun zubo. Ya ce la'alla ainun asabataha, mai yiwuwa al'aini ne ya same ta, yana suka ga Badruddin Al-Aini, hasada ce ta Al-Hafiz Al-Aini, Badruddin Al-Aini. Shi kuma da aka ji aka gaya mishi ai ka ji abinda Ibn Hajar yake cewa, yake cewa la'alla al-hajar laysa bi tayyib, mai yiwuwa hajar kin ne ba na kirki ba. kenan yadda ya ga soka mishi magana a cikin magana shi aini da ya faɗa yana nihin aini ta kambun baka amma kuma yana nihin badaruddin al-aini shi ma kuma da yace Hajar kin burgin yana nihin Hajar na burgin kuma yana nihin Ibn Hajar mai yiwa Hajar kin ne kakan naka ne ba na kirki ba yana cikin lataif kin su suna yin abun ga kwantar tsakanin su amma ba wata batta wuce haddi wanda zaka ji wani yana suka wani inda ta muje ta yau har zage ka gani a cikin littafin amma har ya gama baka ga wata suka wani abu wanda ya taba mutuncin wani a cikin abu harka dai ta ilimi in ta gamo an tattauna amma ba zancan muka ga cin mutunci ko makamancin wannan cikin darasin mu yau zan mu tashi akan babe na 45 cikin wannan littafi mai albarka shine a cikin kitabul ilm babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan baban dake bayanin man sa'ala aliman kenan shine za a hada ya zo daidai man sa'ala aliman wanda ya tambayi malami wa huwa qa'im malamin a tsaye ko jalisan shi ko yana zamne mai tambaye yana tsaye kuma malamin yana zamne kenan wannan ba alissafa shi a cewa rishin ladabi ne shine abin da yake sanya kawo kuma ga hujja menene hujja sai al-Imam al-Bukhari yace hadisi na 123 haddathana Usman qala akhbarana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah malikital fi sabilillah menene yake a tafarkin Allah qala sai yace fa inna ahruna yuqatilu ghadaban dayan mu zaka samu yana yaki dan saboda hushi wa yuqatilu hamiyya ya rikan yaki dan saboda kishi saboda kishi ma'ana kishin kasar shi ko nan saboda kare zuriyar shi ko saboda kare wani abin shi daban hamiyatul jahiliya wanda Allah ya faɗa farafa ilaihi ra'su sai annabi ya dago mishi kanshi qala sai yace wa ma rafa ilaihi ra'su illa annahu kana qa'iman wannan kuma jumla ce i'tiradiyya ba cikin hadisi take ba dan ya bayyana mahallu shahid ne yace ba abin da yasa annabi ya dago mishi kan ai sai dan yana zamani kenan da aka ce farafa ilaihi ra'suhu sai ya dago mishi kanshi kenan ya nuna mutuna a tsaye yake ba a zamane yake ba annabi ne a zamane sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace man qatala li takunu kalimatullahi al-uliya duk wanda ya yaki dan karmar Allah ta zamana ita ce madaukakiya sai yace fa huwa fi sabilillah wannan shine wanda yayi daidai idan nan annabi alaihi salatu wasalam abinda Bukhari yake so yi bayani mahallu shahidin shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi shi yana zamane ko mai tambaye yana tsaye kuma wannan ba alissafa shi ba cewa rishin kunya ce yayi kenan ya nuna halaccin haka baban kanshi al-Imam Badruddin al-Aini yake cewa Umdatul Qari wajhul munasaba bainal babain min haisu inna kullun fihi ma su'alan anil alim alaqad da ta hada tsakanin baban da ya wuce da wannan da aka kulla dukkan su kowanne tambaya ce gami da ilimi wacce ta baya tambaya hadir ce aka yi ai Musa annabi Musa tambaya hadir ne yayi gami da wannan ya tambaye shi ne gami da ilimi wasu abubuwa wanda bai sani ba to kuma wannan ma tambaya ce gami da ilimi kenan Bukhari yana koro mana abubuwan da suka shahide tambaya akan ilimi kamar yadda baban gaba ma zan mu gani yana da alaka da wannan al-Imam Ibn al-Mulakin yake cewa Allah mashi rahama fihi jawazu su'alil alim wa huwa waqifun kama tarjama lahu yace a cikin wannan akwai halaccin tambayan malami kuma wanda ke tambara yana tsaye kamar yadda Bukhari ya kulla baban akai min da yake makanin wani hauhi dan saboda kuncin guri da makamantan wannan in guri a kunce ne mutum ba sai ya zamna wala yakunu zalika tarkan lil tawqiril alim yace wannan kuma ba za a yi lisan shi ba cewa rishin girmama malami ne yace baka gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai mishi inkari ba amsa kawai ya bashi kuma bai umarce shi ba da zama kuma ba zai shiga ba cikin baban cewa man ahabba an yatamassala lahu nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar wanda yake so mutane su zo mishi tsaye ayi tsaye dan girmama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabki masabkin shi a wuta to wannan annabi ai ba dan saboda wannan bane yayi wanda al-Imam Abu Dawud ya hudu wancan hadisin a cikin shi yake cewa fihi mawdi' min al-fasaha wa jawami'il kalim a ciki akwai abin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam na fasaha ta karshe da kuma jawami'ul kalim dan ya ba ma mai amsa mai tambaya amsa sama da abin da ya bada ya tambaya akai ba da lafazin tambaye shi ba dan saboda hushi da hamiya ya tambaya suna iya kasancewa dan saboda Allah ne aka yi shi ahaduna yuqatilu ghadaban aw yuqatilu hamiya annabi bai ce mishi ba man qatala ghadaban amma qatala hamiyatan ga hukuncin shi sai kauce gami da wannan amsa me yiwa gadaban kin lillahi ne me yiwa hamiya kin lillahi ne kenan ba ita za a bada amsa akan ta ba sai a koma a bada amsa kawo wadda ta hade dukkan komai da tai hukunci da tambayar ba ita ba in wata ma kake da wannan amsa ta ci man qatal li takunu kalimatullahi al-ulya kenan ya bashi jami'i abin da ya tattaro dukkan wannan da ka fada hushin in ya shiga ciki dan Allah ne to huwa fi sabilillah in bai shiga ba ciki laysa fi sabilillah yace da a ce annabi zai tsaya yace ita zano mishi abubuwan da zai kasance wanda ba fi sabilillah hakin bada sai a jima ana ta zanawa amma sai bashi kwad kawai wanda komi yana iya shiga ciki sai bashi amsawa da ta gama komi yace wa fihi anna al-ikhlas shartun fil ibada a cikin shi akwai cewa ikhlasi yi dan Allah sharadi ne cikin ibada duk wanda yace abin da yake zaburar da shi wajen ibada shi a bukata ce ta duniya to ya tabi kuma ya abun nan yayi asara wa man galaba addini fa faizun inda al-jumhur yace dukkan wanda ya kasance dan addini yake abin shi to wannan shi yayi rabo na duniya da lahira neman ilimi ne kake neman ibada ne kake yi dukkan inda kayin shi dan Allah ikhlasi bai shiga ba kayin shi dan duniya ko dan neman suna ko dan al'ajabi a cewa na ya iya to ka tabi babu ma mai wahala kamar ilimi yadda yake da wahala yake da wannan mutum bayan ya same shi kuma ya taho yana yin shi dan saboda wani dan adam dan uwan shi sai kai dan neman sunan dan shi wanda yake neman sunan kuma ya mutu ya barka bai tada maka komai ba kenan kai dan Allah shine kawai wanda abinda zai kasance ka samu ladan shi har zuwa kiyama babu na gaba babu na 45 cikin kitabul ilm al-imam al-bukhari yake cewa babu su'al baban tambaya wal futiya da fatawa inda ramil jimar a wajen gihar tsakuwa ta aikin haji menene hujja al-imam al-bukhari yake cewa hadisi na 124 haddathana abu nu'aym haddathana abdul aziz ibn abi salama ani zuhuri an isa ibn talha an abdullah ibn amr qala ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda jamra yace naga annabi mai tsira da amincin Allah wajen jamra huwa yus'alu ana tambaye shi fa qala rajulun wani mutum yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah nahartu qabla an armi nayi suka kahin in yi giha qala yace irmi wala haraja igiha babu lahi qala akhar wani yace ya rasulullahi ma'aikin Allah halaktu nayi aski qabla an harka in yi suka dabba ta qala sai yace in har wala haraja kai suka ka babu lahi yace famasu ila an shay'in ba a tambaye ana ba gami da wani abu qaddima wala akura wanda aka jinkirta ko kuma aka gabatar da shi illa qala sai yace if'al wala haraja ka aikata babu lahi wannan kuma sauki ne da sammaci ne tun daga nan masu fasaha suka gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haji ce ta ban kwana dan saboda wannan saukin da yake ta kawo musu wannan hadisin ya gabata da sharhin shi da fa'idodin shi a can baya babu fitiwa hu waqifun ala dabba baban bada amsa akan mai bada amsa yana bisa dabba da wanda abun shi a can babu na da ya gabata can baya abun da yake nihi anan gurin ya bayyana mana cewa ya halitta ga malami ya yus'alu atambaye shi huwa mashghulun bi da'a yana shagalce da aikin da'a giha tsakankwani abu ne na alkhairi to duk da annabi yana cikin yin shi amma wannan sahabin yazo ya kawo suka kawo tambayoyin su suna yi kenan ba ya kyare su bai ce kai ina cikin wani aiki kuna cikin da yawan tambayoyi amma kikkiawan mu'amala ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wannan aikin da'a ne wancan ma shi ma ba karamin aiki bane ba da amsa gami da masu tambayoyin babe na gaba shine babu qaulullahi ta'ala kenan wannan baban ma al-imam ibnu badruddin al-aini yace shi ma ya tattari duka dai tambayoyi akan ilimi shi ma babu su'al wal futiya gashi tambaya kirarata huto hili na gaba babu qaulullahi ta'ala babun fadar Allah madaukin sarki da yake fadawa ma utitu min al-ilmi illa qalila wa abaku komi na ilimi ba sai dan kadan a cikin suratul isra babe na 47 kenan shi ma alaƙashin ji al-imam badruddin al-aini a cikin mudatul qari alaƙashi zahira ce dan saboda nan yana zaro babubuka yana jero babubuka wanda suka shahi tambaya akan ilimi nan kuma yahudawa ne suka yi tambaya gami da annabi sai suka ce la tasaluhu yaji'u bi shay'in takrahuna gashi nan tambaya kyararta huto hili yake cewa haddathana qais ibn habs haddathana abdul wahid qala haddathana al-a'mash sulaiman ana ibrahim ana alqama ana abdullah qala baina ana amshi mun hada cewa baina da baina ma zarfu dai za zaman kawai lokaci za a ce lokacin kaza baina ana amshi ma annabi yace wani lokaci ina tahiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi kharibil madina a cikin rusassan gini na madina wa huwa yatakiu ala asibin ma'ahu yana dogara a bisa kan wani bawa na dabino tsagin dabino iccen dabino haka yana rike da shi yace la tas fa marra bihi nafar min al-yahud sai annabi ya wuce wasu jama'a na yahudawa suna zazzamne fa qala ba'dhum sai wasu suka ce li ba'dhin ga wani bangare saluhu an ruh ku tambaye shi gami da ruhi mana tambaya al-quraba tambaya bata neman sani dan sun san a cikin ilimin su cewa ruhi Allah madaukin sarki bai ba da sanin shi ga kowa ba kenan suke so su ma annabi tambaya ta korewa wa qala ba'dhum sai banga wasu suka ce cikin huda la tasaluhu kada ku tambaye shi la yaji'u fihi bi shay'in takrahunu dan kai yazo muku da wani abin da kuke ki fa qala ba'dhum sai wasu suka ce cikin yahuda la nas'alannahu wallahi sai mun tambaye shi fa qama rajulun minhum sai wani mutum cikin su ya tashi fa qala yace ya abul qasim marru ya kai baban qasim me yake ce ma arru fa sakata sai annabi yayi shiru fa qultu sai nace innahu yuha ilayhi me yiwa ana mishi wahayi ne fa qumtu sai nayi sai falan manjala anhu yayin da yayi gare shi ma'ana wahayin yayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace wa yas'alunaka an ruh suna tambaye ka gami da ruhu kenan anan gurin Allah madaukin sarki kai tsaye sai bashi amsa me yasa duk sauran tambayoyi yas'alunaka ba kai tsaye bane aka bada amsa amma nan gurin kai tsaye an Allah madaukin sarki ya ma annabin shi wahayi aka bada amsa dan tambaya ce ta al-quraba tambaya bace ta neman sani kenan Allah ba zai bari ba su wulakanta annabin shi sa shi kumya yace qulu ruhu min amri rabbika ce musu ruhi na daga cikin lamarin ubangiji na wa ma utitu min al-ilmi illa qalila babu abinda abaku na ilimi sai dan kadan qala al-a'mash sai a'mash yake cewa ha za fi qira'atina wannan yana nihin a cikin qira'an mu haka ake cewa ma utitu mako yana nihin inda ake cewa ma utu min al-ilmi illa qalila da qira'a ce shazza shine al-imam a'mash Allah mishi rahama yake cewa yake nihin na gaba yake cewa wa ma'utu min al-ilm a cikin wannan ruwaya da yazo tsakanin shi da Bukhari shine a'mash yake cewa huwa fi qira'atina wa huwa kaza fi aksar nusakh al-Bukhari wa Muslim a cikin nusakh na Bukhari da Muslim masu yawa haka take haka ta zo amma mu nan gurin yadda aya take haka nan ne ta zo ba ma'utu min al-ilm ba haka ce wa zakara Muslim al-ikhtilaf fi hadhihi al-lafza Muslim ya kawo shi sabani a cikin wannan lafazin a cikin litan jidda nan ba gurin yawaita shi bane na gaba al-imam al-muhallab Allah mushi rahama muhallab yana cikin manyan magabata wanda sun yi sharhin sahihul bukhari yake cewa haza yadullu ala anna min al-ilmi ashiya'an lam yutali alaiha nabiyyan kenan wannan yake nuna mana cewa yana daga cikin littattafan da al-imam ibn al-mulakin yayi amfani da su wajen yin sharhin shi na sharhin ibn al-mulakin dan saboda suna hada sharhuka nusakh rubutun hannu ne suke da asliya amma kuma dukkan littattafan a ƙarshe a mujallal na 33 da ya kare ya ambato dukkan wasu littattafan da ya dogara da su wajen yin wannan sharhi mai albarka wannan na muhallabin yana daga ciki littattafai wanda suke su ne umda wasu da zasu zano babu su ma kwata kwata babu su yanzu sun bace kai bakka da su kenan kaga wasu abubuwan da zasu kawo har abada baka gansu ba in ba a wajen su ba dan wani sharhi shi kadai yake da shi babu wani wanda yake da shi tunda rubutun hannu ne yace haza yadullu ala anna min al-ilmi ashiya'an lam yadalli Allahu alaiha nabiyyan wala ghayru wannan yana nunin cewa akwai abubuwan da Allah madaukin sarki bai sa annabin shi bai sani haka nan wani shi babu wanda ya sani kuma wannan Allah madaukin sarki yana son jarraba bayan shi dan saboda ya ga wanda zai kasa ya maida lamari ilimi zuwa ga Allah baka ji ba yake cewa wala hiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha bayi busu kiyaye ilimin Allah kewaye ilimin Allah sai da abin da ga dama sanar da mutane sha'anin ruhin yaya yake wannan Allah madaukin sarki ba dan ta gagara bane ya hana ya kyale mutane babu wanda ya salla sha'anin rai a ina yake babu wani likitan duniya da zai ce maka ga inda rai yake jikin dan adam to Allah yayi ne haka nan saboda jarraba bayu cikin kowane fanni kowa ya san cewa ilimi na ƙarshe dai shine Allah in ma likita ne kai ka san cewa wannan ya maka wa'azi cewa duk inda ka kai matukar irin iliminka ko ma ustazu doctor nawa na likita sahadu na duniya duka ba su isa ba su gano cewa ba za su ma jarraba ba dan sun san ba natija ba inda za ta kai su ba sun yi wahala ba haka nan su ce masalan su tare su hadu su busa ma saburo ɗaya da mutu rai baza su ma jarraba ba ya zo ma a tunanin su dan san ba san iya ba to Allah yana kadarta wannan dan wa'azi ga bayi ko ma menene fannin ka kasancewa ilimi na hakika wajen Allah yake ba naka ba wannan dan kadan kin da ya baka ya tsakura maka ne dan kai biya bukatun ka na duniya bukatun na ƴan uwanka na duniya amma ba dan ka hisu wani abu ba ko kuma dan kai zabakka ce yayi da ya ga dama shi anan ruhi sai bayyana ma kowa amma sai boye shi dan saboda ganin dama shi kuma wasu ku sun halaka da yawa ta kan haka nan gashi nan Ibn al-Mulki ne ya kawo bayanan malaman falsafa wasu su ce kaza ne wasu su ce kaza ne ko hay ta bada amsar shi duk da Allah ya ce fa babu wanda ya san abun amma kuma suna ta muhawala he sun gano menene yake wasu su ce wannan lunhuashin da ake shine ruhin wasu su ce shine kaza wasu su ce shine kaza duka wannan kama kama ne tunda Allah ya tabbatar da cewa babu wanda ya san da shi kuma annabi ya ga yama babu ai wanda zai sani babe na gaba babe na 48 cikin kitabul ilm al-imam al-bukhari ke cewa Allah mushi rahama babu man taraka ba'da al-ikhtiyar baban da bake bayanin wanda ya bar hukuncin wanda ya bar shashan wani abu na zabi makhafata an yaksara faham ba'din nas anhu dan saboda gudun kada fahimta wasu mutane tsagagara fahimta wannan abun fa yaqu fi ashadd minhu su aku cikin abin da ya yi tsanani kan wannan ma'ana yana so suna yana da wani ilimi da zai ba ma mutanen amma kuma in ya ba su shi wanda ba za su fahimce shi ba su halaka dalilin wannan suna da yawa sai su abku cikin in ya ba su shi sai su abku cikin wani abun da ya yi wannan matsala to sai kyale su zamana da jahilcin wannan abun yake ba su shi shi ne abin da yake nihi yake cewa hadisi na 126 da sana Ubaydullah ibn Musa an Isra'il an Abi Ishaq an al-Aswad qala li ibn Zubair yace ibn Zubair yake ce mani kana ta Aisha ta sirru ilayya kaseeran Aisha ta kasance tana yi mini sirri mai yawa ibn Zubair dan saboda danta ne matsayin dan uwarta yake ita wannan kishi ce ita qala shi ce yusirru ilayka yusirru ilayka kaseeran yana maka sirri mai yawa yace fa ma hadathuka fil ka'aba tusirru kai haka ne kanat aisha tusirru ilayka kaseeran yace ibn zubair yace mana aisha tana yi maka sirri mai yawa ma'ana al-aswad ibn yazid ne yake ga ma ibn zubair dan saboda ibn zubair makusanci ne ga aisha danta ne dan asma'u ne yake tambaye ta yace masa yana maka sirri yace fa ma hadathaka fil ka'aba mi labarin mi tabbaka game da sha'anin ka'aba labarin mi aisha tabbaka cikin sha'anin ka'aba qultu sai nace qalat li sai tace mini qalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ya aisha tu yake aisha laula ka muke hadisi ahadin dan ba mutanen ki ba sabbi ne game da bi kufirin da ka hurci lanaqatul ka'aba yace da na warware ka'aba da na ta da ginin ka'aba da na ta da gidan ka'aba faja'altu laha babaini in sanya mata koha biyu yace babun yadda kullun nasu wata kohon mutane su rika shiga wa babun ya kharujun wata koha ko mutane su rika huta anan gurin ina mahallin shahid kin anan ina mahallin shahid anan laula yawa nan yace dan ba mutanen ki ba suna sun kasance sabbin kahurta ne kenan nan gurin ma'ana hadisi ahadin bi kufrin kaw sabbin musulunta ne basu jima ba raban su da kahurci kenan da na yi kaza da na ta da ginin ka'aba kenan da annabi ya san cewa idan ya rushe wannan ka'aba ya gyara mata koha biyu za su fitini su ga cewa dakin Allah gashi ake zubdawa gashi kaza kaza to wannan dan kasa halaka sai annabi ya bar wannan abu duk da abin maslaha ce yana da kyau amma kuma dan saboda gudun kan wasu su halaka sai annabi ya bar wannan abun gashi yake ga ma Aisha shine mahallu sha'in da al-Imam Bukhari yake ne cikin fa'idodin hadisin nan yace al-Imam Ibn al-Mulki Allah mushi rahama yake cewa cikin shi akwai umarni da kyakkyawa idan an ji tsoron barin umarni da kyakkyawa an ji tsoron sababin wasu za su hutunu kuma za su yi gaugawa zuwa ga sabon abun kuma barin maslaha idan ta ci karo da mafsadawa da ta yi ta girma shine Annabi alayhi salatu wassalam yayi anan Annabi ya ji tsoron kada zuciyarsu tana kusa da kahurci su yi zaton cewa wannan abun abu ne wanda zuciya za ta kishi abun alfahari dakin Allah guda a ce an rushe shi sai ya kyale su an yi ruwaya Quraishawa hina banatil kaaba bi fil jahiliya tanaza'at fi min ij'alul hajar kisa sananna Qurayshawa lokacin da suka gina ka'a da suka gyara ginin Ka'aba cikin jahiliya sun yi sabani akan cewa wa zai aza dutsi sai suka yi burgin Ka'aba suka ce farkon wanda zai zo shine zai aza sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto sai Annabi alaihi salatu wassalam ya sa kowace kabila su kama da darfin tuha gehen tuha kuma sai suka hauda suka dora ga baki dai sai Annabi ya musu hukunci ya zama dai kamar kowa ya azan fala martafa'ati shubha shi yayin da shubha wannan abinda Annabi ya ce tsoro yake dan saboda kada su suna sabbin musulunta yace to lokacin da kuma ta riga wannan matsala ta kau sai ibnu zubair ya komo ya aikata abinda annabin yayi guri kuma ya zamana cikon gurin na annabi ne alaihi salatu wassalam faja alhajjaj faradahu kama kana hajjaj ibn yusuf asqafi shugaba ja'iri ya zo ya meda shi yadda yake shi yasa yana daga cikin mahasin kin shi duk da lalacin mutun zaka ga yayi wani abu na kirki kuma bai hanawa a ce kai kanmu ma ambata sharrin da yake aikatawa mutun nawa ya kashi ga kissa nan mun na hudutar na ga wannan ya aika litafin safwatu safwa kissa shi ta yanka sa'id ibn zubair da yayi mun samu dama taran mun karanta ta to duk da wannan kashe-kashen da yayi amma kuma yana daga cikin mahasin kin shi kyawawan ayyukan shi da ake zana wannan aikin da yamma Ka'aba wa tarakahu min ba'di khashyati an yatala'abu an-nas bi yace ya barta yadda take ya maida ta ga gyaran da ibnu zubair yayi Hajjaj ya maida ta yadda take yace dan saboda gudun Ka'aba ta koma abun wasan halifofi kowa in yazo yace a ba zan rushe ta in yi ga tsarin da ya kamata yace fa yaksuru hadamu huwa bunyanu gina ta da rushe ta yayi yawa sai kwarjinin ta ya huta daga cikin zuciyar mutane kamar yadda al-Imam Malik an tambaye shi game da haka Harun ar-Rashid ya tambaye shi game da me kake gani cewa Ka'aba mu rushe ta a maida ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi gurin haka yace mishi a kakkai haka nan ina tsoron kwarjinin ta huta daga zukatan mutane kamar yadda yake cikin litafin at-Tamhid fa'idodin shi fa'idodin wannan hadisin a ciki yake cewa Ka'aba mu sani cewa an gina ta gini kala-kala na farko gini na farko gini na mala'iku sannan Annabi Ibrahim sannan Qurayshawa a jahiliya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci wannan ginin wancan na baya da aka yi rikicin ya Annabi lokacin yana dan shekara 35 kafin a bashi manzanci kenan wasu ma sun ce 25 a wannan gurin ne wannan kin shi kwarjallan shi ya hwadi sannan Ibn Zubair ya gina ta sannan Hajjaj ya zo ya maida ta da ta ci gaba akan zaman ta hakan haka nan akan wannan tsarin nata wanda take ta hetsa aka ta zamana a hakan kuma wannan abun dan saboda gudun kakkwar jinin nata ya fita daga zukatan mutane babe na gaba al-Imam al-Bukhari Allah mishi rahama a babe na 48 kenan yake cewa babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyati Allah ya fahimu 49 ba babe na 49 yake cewa baban da ke bayanin wanda yake banci wasu mutane da ilimi banda wasu saboda mi karahiyata Allah ya fahimu dan gudun kada su fahimta wani ilimi ne zai ba ma wasu amma dan saboda gudun kada su kasa fahimta sai ya rawwashi ya hana musu saboda kare kau wasu ko da za a samu 1 2 ko 3 su fahimta amma sai ya hana shi dan saboda wasu su ki fahimta wasu masu yawa ba su fahimta ba wa qala aliyu al-imam al-bukhari ce aliyu yana cewa hadisun nasu bima ya'rifun ku ba ma mutane labari da abin da suka sani atuhibuna an yukazzib Allahu wa rasula kuna so a ƙaryata Allah da manzon shi wani abun idan wani ya fade shi a cikin wanda suke jahilai ba su san ilimi ba sai su ce ƙarya ce ko wani abun an fada a cikin ilimi wanda yake yanzu ala sabilil misal abin da zan ba da misali gashi hadisi sahihi zahiri babu kura ko daya a cikin sahihir bukhari wanda annabi alaihi salatu wassalam gashi a cikin sunan abi daud kuma a tasu ba ta qaumin fa bala qa'iman annabi ya je wajen wani abun nan na mutane yayi hutsari a tsaye to yanzu wannan ka je jahilai a kauye wanda ba su taba karatu ba kau ka fara musu darasi da wannan hadisin gashi a muslim amma ka ga rike ka dora ilimin inda ba yadda ya dace ba ba za a zamana lahiya ba sai a ce ma kafuri ne kenan kaga wanda suka fahimta daliban ilimi wanda sun san abin da suke su zaka ba irin wannan ilimin ba jahilai ba wanda wannan bata shahe su ba ko kuma mas'alar cewa masail na aqida masu zurhi daga zuwa yin da fara da'awa ƴan kauye mutane wanda ba san ba komai a cikin addini ka budo musu wannan baban ai ta tattaunawa halil qur'ani kalamullah akbar kalamullah ko kuma makamantan wannan kenan kaga wannan in ka je ka ba su martabar da ta wuce da ba ta su ba duk da kana da gaskiya haka ne amma kuma ba zaka fade ta ba dan saboda ba gurin ta bane ba kenan kowa daidai gurgurdan fahimtar shi ake bashi yake cewa haddathana ubaydullah ibn musa an ma'ruf ibn kharrabuzin wannan yana da cikin kuskure da wasu ke cewa wasu sai su karanta shi kharrabuzin kharrabuzin yake sunan shi ne sunan baban shi ne kuma yana daga cikin al-akhta al-imam akwai sunaye kansu na cikin malaman hadisi wanda ana nutsukin sa da kuskure irin sunaye masu wahala wannan littattafai guda addakai littattafai fanni ne mai zaman kanshi gano wasu malamai wanda ana hadin sunan sa abu sa kuskure dan saboda wahalar shi littattafai fanni guda ne shi ma mai zaman kanshi haka na al-imam al-khattabi yana da littafi akan irin wannan babukan an abi tufail daga abi tufail daga ali bizalika ya hadu wannan kenan bukhari bayan ya kawo shi mu'allaqan kuma nan sai ka mana sanadin wannan hadisin da aliyu aka rawaito daga gare shi cewa hadisun nasu bima ya'rifu wannan asar ne ya kawo hadisi na 128 yace haddathana ishaq ibn ibrahim shine ishaq ibn ibrahim al-hanzali قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل النبي عليه الصلاه والسلام معاذ ينا كترين شي ابسا wannan yana kuturin shi abusa taguwar shi abun hawan shi annabi a gaba ya goyo mu'azz a baya قال sai ce ya mu'azz bin jabal ya kai mu'azz dan jabal قال sai ce labbaika ya rasulullah wa sa'alaik karbawaka ya ma'aikin Allah labbaika kalma ce ta labba sai aka yi wannan in tasniya ta dan saboda a nuna karhin amsawa yake a ce labbaituka na amsa maka kenan ya ce labbaika kenan tasniya amsawa bayan amsa shi yasa a fasara ta Hausa ake cewa amsawaka bayan amsawaka wannan haka nan tasniya ce ta wannan wa sa'adaika kuma kala yace ya mu'az ya kai mu'az kala labbaika ya rasulullah wa sa'adaika salasan ya wada hasso uku kenan wannan dan ya bado hankalin shi ne annabi ya fada hasso uku yace mishi ma min ahadin babu wani mutun ya shahadu an la ilaha illallah wanda zai shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah cewa annabi muhammad manzo ne na Allah sirqan min qalbihi a gaskiya a zuciye shi illa haramahu Allah ala nar sai Allah ya haramta shi game da wuta kala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah afala ukhbira bihin nas bazan ba mutane labari ba fayastabshuru suharan tarai kala sai yace idan yattakilu in kai haka zasu ragwanci kawo su dogara da cewa tunda dai na ce la ilaha illallah kuma ga an ce duk wanda ya wada zai shiga aljanna kawai aiki ba he nayi ba wa akhbara biha mu'azu inda mautihi sai mu'azu ya bada labari a wajen mutuwa shi ta'assuman ma'ana khashiyatul wuqu'i fil ism dan tsoran kare fada cikin zinubi dan ya zamana ya boye ilimi kenan wannan ya fahimci cewa annabi alaihi salatu wasalam ya allala mushi hukuncin kamar da malaman usulul fiqh ke cewa al hukmu yaduru ma illati wujudan wa adam hukunci yana kewayo da illa shi in illa tana nan hukunci ya tsaya in illa ta gushe hukunci ya gushe kenan wannan tsoran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoro sai annabi alaihi sai mu'az ya bada labari bayan ai ya je wajen mutuwa dan saboda ya san wannan abin ya kawar imani ya ratsa jama'a ba wanda zai ce to na dogara da kalmar la ilaha illallah ta an bar sallah an bar azumi an bar kaza imani ya ratsa su yana kama da mas'alar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ci gaba da kiyamul layl cikin jama'a gudun ka a farnanta musu da yarda su kuma sai Umar ya mera ta dan saboda illa ta kauce to haka nan al ahkam taduru ma illati ha wujudan wa adama duk hukunci in illa shi ta kauce kuma sai ya koma a yadda yake ada wa amma matanhu yake cewa ibn al-mulakin amma matanin hadisin nan abinda yake nihi annahu yambagi an yuhaddisa kullu ahadin ala qadri fahmi ya kamata a ba ma kowa la hadisi labari daidai gurgurdan fahimtar shi wala yuhaddisu bima yushtabihu alai kada ya bashi labari da abinda zai kawo mishi shubha ya rikitar da shi sai ya shiga cikin ma'ana zuwa ga abinda aka yi nihi ba magana da ka san in ka fade ta za a bata ma'anar da ba ita ba koda ta gaskiya ce ka rike abinka dan saboda rashin fahimtar mutana muslim ya yi ruwaya a cikin hadisi muqaddima sahihin shi da dangane kyakkyawa zuwa ga ibnu mas'ud yake cewa ma anta bi muhaddisin qauman bazak kai bazaka ba mutane wani zance ba hadisan la tabluguhu qulu wanda hankalin su bai kai ba yace illa kana li ba'dihim fitna sai ya kasance fitina ne ga bangaren su sai ya fitinu wasu wanda suka kasance ba su fahimta abinda ake ne ba kenan shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kulla babi akan wannan abun kuma ya kawo hadisin wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ai Mu'az kada ya bada labari gudun kan mutane su abun nan dan saboda ba ka sayi ma nasin fahimta shi a yadda yake na gaba yake cewa idan kace akhbara shari'u annahu idza qala zalika haram alaihi an-nar wa mazalimul ibad la tusqud ijma'a yace nan gurin idan mutun yace yaya akai kuma yace idan mutun ya hade ta annabi ya bada labarin cewa zai shiga aljanna to kuma ina magana zalimce zalimce na bayu da yayi wanda ijma'i ne bisu haduwa sai mutun ya abun wa aidan man khallada fu kuma yace wanda ya aikata aikin sabo da haram da wannan ya arkata yace yana karkashin mashi'a ya za a hada wannan nasoshin yace sai in ce hada su ta huskoki kamar haka na farko mu ce na farko wannan magana annabi ya hade ta ne kahin asab ko farallai kahin asab ko hani da kahin asan wancan abubuwan da ake magana farko harkon musulunci ne wanda Sa'id ibn Musayyib da jama'a da dama haka suka ce na biyu anna zalika liman qala huwa adda haqa wa ana nahin wanda ya fade ta kuma ya bada hakukuwanta da farallolinta na daga cikin farallolinta kuma kiyaye mazalimkin da bada farallai wanda Hasan al-Basri haka ya tahi akai na uku anna zalika liman qala inda nadami wa tauba wa mata alaiha wanda ya fade ta a wajen nadama wajen mutuwa ne wanda yazo wajen mutuwa ya hadu wannan kalma kenan kawai yana nihin yayi muwafaqa da cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah yazo karshen mutuwa shi yan musulunta duka wannan abubuwan da zalimce zalimce da farallai duk su hau kan shi ba kenan shi wannan irin shi ne annabi yake nihi na gaba annal muradu harrama alaihi alkhulud abinda ake nihi a ce ana nihin cewa an haramta mishi shiga cikin wuta ya dawwama a ciki ba shiga kwata kwata ba amma shiga a biya haƙin wasu ya shiga a mishi azaba daidai zalimcin da yayi da daidai tozartar da farallan da yayi ba a kore ba haramallahu alaihin nar an yi khalu da fiha ya dawwama a ciki kenan wannan huskoki duka su ne yace ake iya kawuwa dan ya ce akhruju minan nar man kana fi qalbi misqala habatin min khardalin min iman a hudu duk wanda ya kai daidai gurgurdan wannan yace da yace idan haka ne zai kasance sun dogara sun bar aiki yace cikin shi akwai cewa ya kamata mutun ya keɓanci wasu jama'a da ilimi dan saboda gudun kan wancan sauran jama'a su dogara fahimta su ba za ta kai wannan abin da ya gaya musu ba izin gashi ala sabilil misal wannan littafin ne muke karanta mana al-Imam Ibn al-Mulaqin ilimin muka da gulagulai na arziki na ilimi da ke ciki sai Allah ya san iyakar su amma ba zan mu hade su ba saboda ba za a fahimce su ba wasu abubuwan ba su da alaka sun shahi wanda yake dalibin ilimi ne mai zurhi ya san abinda ake nihi abinda suka musamman abinda suka shahi ilalul hadis ko ilal na isnadi ko kuma wasu suka da aka yi ma wani hadisi kuma shi ya dauka ya bada amsa duka wannan ban mu kawo shi me yasa dan saboda da dama wasu ba zan fahimci ba ina aka ba gaba wani sai ya dauki ma kalmu kunnan shi ya ji ambatan matsalar bai juwar ware ta bai dauka kawai hadisin yace ai hadisin na cikin Bukhari bai yadda inganci kasa illa gare shi shi kuma bai ji ba amsa ko bai fahimci ma amsar da ina ta ba gaba kenan rishin ambatan ma shi yayi alheri yace Mu'az shi yasa ya bada labari lokacin da ya je rasuwa dan gudun kai shiga cikin sabo wannan bai da hadisi da dama yawa babu na 50 yake cewa babul haya'i fil ilmi baban dake bayanin kumiya a cikin ilmi wa qala mujahid al-imam mujahid ibn jabr babban dalibi na ibn abbas wanda muka yi bayanin cewa sabka tafsiri uku yayi a wajen ibn abbas sabka kuma wadda take ita ce wadda a sabka guda kahin su abin nan a bakara sai a shekara 5 ana ya kunda tafsirin bakara yadda shekara 8 yana yi kuma karatu ne ayi sahi ayi yamma ba dare ba rana ba irin wannan mu ba sai rana rana yake to wannan babban dalibi ne na Ibn Abbas yake cewa la ya ta'allamu al-ilma mustahayyin wala mustakbir bai ya samun ilimi duk wanda ya kasance mai kumiya ne ko kuma mai girman kai wa qalat aisha take cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansar ma dalla da mata matan madina lam yanahunna al-haya'u an yatafaqahana fid din kumiya ba ta hana su ba neman ilimin sa a cikin addini. Hadisin yana gaba zai kawo shi da sanadin shi. Me yasa ran saboda abin da ya hana su ga mata suna zawwa suna tambaya. Gaba da gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambaye shi akan sha'anin haila, suna tambaye shi akan kaza, wanda wannan abun kumya ne amma kuma kumyan ne su taushe ta suje dan gaba da gaba su ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba za su ma tura wani dan aike ba dan so suke su ji ilimin da kunnan su ba an ce ba. Ba dan aike ba. Hadisi na 130 nake cewa Imam al-Bukhari haddathana Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam ya ba mu labari shi ma wannan yana daga cikin wanda malaman hadisi wasu suke kuskure akan shi Muhammad ibn Salam. Akwai Muhammad ibn Salam kin daban wannan ba shi bane ibn Salam babu tashdidi. Kala yake cewa akhbarana Abu Muawiya kala haddathana Hisham an abihi an Zainab ibnatu Ummi Salma daga Zainab ya Ummu Salma Hisham ibn Urwa ya ce ibn Urwa na sabanin nuska ne da saboda ana samun irin wannan kamar da mun yi bayani shi wannan Allah mushi rahama nuska ce ta kirki ta gari ta kirki yayi dogaro da ita nuskatul yawnaniya al-imam al-yawnani an ummi salama qalat daga ummi salama tace ja'at ummu sulaim ila rasulullah ummi sulaim ta zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min al-haq Allah bai jin kumya game da gaskiya fa hal ala al-mar'ati min ghusl idha talamat shin mace ta zata yi wanka idan ta yi mahwarki qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai an-nabi yake cewa idha ra'at al-ma' idan ta ga ruwa ma'ana idan ta ga mani fa gaddat ummu salama ta ani wajhaha nan kun ganta bayan al-qausain ta ani wajhaha wannan magana ce ta al-imam al-bukhari ita ce ake cewa jumla mu'tar da wadda ba ta da alaka da hadisi yace ya tarihi ma'ana tarihi huskar ta dan saboda kumya wa qalat ya rasulullah tace mai ma'aikin Allah ta hatalimul mar'a shin mace tana mahwarki qala na'am sai yace ita ribace mai niki da miki ta cikar tilba yace fa bima yashu wannan kalma ana hodin ta ne ga mutun da sabba ana nihin ma'anar ta ma'ana hannunka ya talauce ko kuma sakilatka ummuka ba ana nihin ma'anar ta ba kawai halshe ne yayi ta'awudi ya saba akan ta ba dan ana nihin ma'anar ta ba yace fa bima yushbihu ha waliduha idan ba haka bane yaya ake danta yayi kama da ita mun gani hanyoyin da ake hadisi dogo sahihi wanda baran kuna tunan mun karanta shi wanda yake bayanin yadda ake da ya kasance yayi kama da ma'aihin shi ko da ma'aihin shi ko da dangin ma'aihin shi ko da dangin ma'aihin shi hadisi sahihi to wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taya ake dan ya kasance yayi kama da ita ma'ana kawai dai tabbatar mata da cewa mace tana mahwarki kuma tana inzali hadisi na gaba na 131 yake cewa haddathana Isma'il qala haddathani Malik Isma'il wanne ne wannan Isma'il ibn Abi Uwais dan gashi daga Malik ne dalibin Malik ne an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ash-shajar shajaratan a cikin itatuwa akwai wata itaciya la yasqudu waraquha hamsan tabe haduwa wa hiya muslimul muslim masalim muslimi ce hadisuni mahi kubana labarin mucece ita fa waka annasu fi shajaril badiya mutane tunanin su diya hada cikin itacen kwari wannan yace ice kaza wannan yace kaza wa waka fi nafsi annaha nakhala ya fada cikin zuciyata cewa itaciya ce yake nihi ta dabino qala abdullahi yace fastahaitu sai naji kumya an hudi fa qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah akhbirna biha ba mu labari mu cece ita fa qala sai annabi yace hiya nakhala ita ce dabiniya qala abdullahi yace fa haddasa abin da yasa ji kumya shine karami manya ba su yi magana ba kai ya hudi yasa su kumya yace fa haddasa biha abi sai na ba ma babana labari ma'ana umar bima waka fi na masida abin da ya fada a zuciyar nan tawa na so in fada fa qala sai ce li an takuna qurtaha ahabbu ilayya min an yakuna li kaza wa kaza da ka fade ta yahiye mun a ce an bani kaza da kaza na dukiya ma'ana da a ce ka fada da nayi murna akan abun nan gurin da yake bayanin cewa inna allaha ta'ala la yastahi min al-haq ta kawo wannan jumlan ne dan saboda shin huda akan cewa zata ambaci wani abin da ana jin kumya akan shi sai ta yi jin huda dan saboda kawai wani ya mata dibin cewa ta yi rishin kumya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta hudu wannan abun na gaba yake cewa anna al-haya'a la yamna'u min talabil haqq kumya abin da zan fahimta a hadisin nan kumya batta hana mutun neman sanin gaskiya yadda mutum yake kumya to kaf kumyan nan in ta zama ta hana shi neman ilimi ta hana shi neman sanin gaskiya ta zama sharri fa'ida yake cewa ya zo da yawa daga cikin hadisan iji ibnul mulakin daga hadisai daga jama'a na sahabbai mata cewa sun yi tambaya irin wannan tambaya ta Ummu Sulaym. Daga cikin su akwai Khawla binti Hakim wadda Ibn Majah ya huddo hadisin ta, a cikin isnadin shi akwai Ali ibn Zaid ibn Jada'an da Busra wadda Ibn Abi Shayba ya ambace ta cikin musannadin shi. Busra ita ma ta yi irin wannan tambayar matan sahabbai. Da Sahala binti Suhail wadda kuma ita hadisin ta yana cikin Dabarani huddo cikin Al-Awsat, ita ma ta yi irin wannan tambayar. A cikin isnadin shi akwai Ibn Lahia, Ibn Lahia ko mun yi bayani akan shi ne wanda da tattawan shi suka kone ya surbuce a ƙarshe ba a daukan hadisin shi kenan. Wannan daga ciki wannan yace amma hadisi Ibn Umar fasalafal kalam, wannan hadisin yace labarin shi ya gabata mana hadisin can da ya bayani itaciya mucece ce dabiniya kenan, ba ya an yi bayani akan shi ba. Wannan kuma fa'ida ce ba mu cewa wannan tambayar da ta yi ba ita dai ba ta yi, wasu ma sun yi. A cikin wannan kuma zai mana nuni akan cewa kwadayin mata kwadayin mazaje mutum ya kasance ala zuhur ibn hifil ilm akan cewa ya samu dan shi a ce yayi ilimi, alaman hu akbaru sunna minhu a ce yayi ilimi sama da shi ma. Gashi nan Umar shi bai samu abun ba bai hada ba, amma kuma da dan shi yace da ka samu da na so in hadi, yace mishi da ka samu da na ya his soyuwa gare ni sama da kaza da kaza, kenan kaga bai ce ba gara ma da baka hadi ba ni ma ban samu ba kai zakan hadi, kenan kaga ya nuna cewa mutum ya kamata ya ma dan shi gurin cewa yayi ilimi sama da shi ma, yace da ka hadu ka na hiso sama da kaza da kaza, kenan wannan yake nuna cewa mutum ya kamata a ce ya ma dan shi gurin ya kasance ya samu ilimi sama da shi. Na gaba yake cewa fihi annal bunul alimul muwaffaq afdalu min makasibid dunya, a cikin mun gane cewa da na gari wanda ya kasance Allah ya arzuta shi da ilimi an da mishi muwafaka ta ilimi, to yahi samun dukkan wata dukiya ta duniya, yahi a ce ai mai kudi kaza ne mai dukiya kaza ne, matukar Allah madaukin sarki ya bashi ilimi. Dan saboda kuma wannan mun fahimce shi cikin wannan hadata Ibn Umar da yace ahabu ilayya min kaza wa kaza, shi ya hadu dukiyar da yi kamar yace ahabu ilayya min dunya wa ma fiha, to amma kuma marawaitin misali ne, to kuma marawaitin da ya rawaito ya mance menene Umar ya kwatanta, shi yasa yace yace ahabu ilayya min kaza wa kaza. Nan zan mu takaita ina ga wannan hadisin, sai sati ya gaban Allah ya kai mu zan mu tashi hadisi na babu na 51 ina ƙarshen kuma kitabul ilmi.